Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A karan farko, shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump da ke jihar Florida, inda ya kwatanta sukar da 'yan Republican suke ta yi wa hukumar da FBI a matsayin abin takaici. Yayin da magoya bayan Trump ke kira da a sauya hukumar ta FBI baki ɗayanta. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a shimfiɗar shirin. A karan farko, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana a kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da ke Mar-a-Lago a jihar Florida, inda Allah wadai da sukan hukumar ta FBI da 'yan Republican suke ta yi kan wannan bincike. A wani taron da aka kaddamar da shirin yaƙi da masu aikata manyan laifuka a jihar Pennsylvania, Biden ya taka wa 'yan Republican ɗin burki kan kalaman da suke yi waɗanda ya ce ba su dace ba.
To see the new attacks on the FBI threatening life.
Yace abin damuwa ne kaga yadda ake ta tsangumar hukumar ta FBI, ana barazana ga rayukan jami'an ta da iyalan su saboda kawai sun gudanar da aikin su da doka ta tanada musu. To bayan dai da hukumar ta FBI mai binciken manyan laifuka ta kai samaman a gidan na Trump dake Mar-a-Lago a farkon watan Agustan da ya gabata, magoya bayansa suke ta kiraye-kirayen da a rage kudaden da ake kashe hukumar. John Hugo, wani masoyin tsohon shugaban na Amurka ne. Yace muna buƙatar a samar da abin da zai maye gurbin wannan hukuma, saboda ban yi tsammanin za a iya mata garan bawul ba. Tana wuce gona da iri, suna tauye haƙƙin mutane, kuma ba za mu lamunci hakan ba. To yayin taron da Biden ɗin ya halatta a jihar ta Pennsylvania, shugaban na Amurka ya kuma tado da batun harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar 6 ga watan Janairun bara, inda ya cicciki 'yan jam'iyyar Republican da ke marawa maharan baya.
Let me say this to my MAGA Republican friends in Congress.
Yace bari na faɗawa abokanina na 'yan Republican na MAGA da ke majalisar dokoki, kada ku ce min kuna goyon bayan jami'an tsaro. Idan haba za ku fito fili ku yi Allah wadai da abin da ya faru a ranar 6 ga wata ba. Kada kuma ku ce mun ba za ku iya ba. Haba dan Allah, wa kuke marawa bayani? To waɗannan kalamai na Biden sun sake buɗe wani sabon babin cece ku ce ne a wannan batu da ya ƙi cinyewa. Yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba, inda 'yan Republican ɗin ke muradin ganin sun kwace rinjaye a majalisar dokokin Amurka. William Howell, mai fashin baki ne da ke koyarwa a jami'ar Chicago, ya kuma yi wa VOA tsokaci ta kafar Skype.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law.
Yace wannan wani al'amarin siyasa ne mai sarƙaƙiya, a ce a tsayin daka wajen tabbatar da doka, don da sai wasu sun ce ana amfani da madafun iko na gwamnati don a tuhumi abokanan hamayya. Jawabin dai da Biden ya yi a ranar 30 da ta gabata, wani sashi ne na faɗaɗa irin nasarorin da ya samu a majalisar dokokin, ciki hadda dokar tsaurara matakan mallakar bindiga da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu suka mara wa baya a farkon shekarar nan, bayan wani harin kan mai uwa da wabi da wani ɗan bindiga ya yi a Uvalde da ke jihar Texas, da kuma wani hari na daban da ya auku a yankin Buffalo da ke jihar New York. Kazalika Biden ya cicciki 'yan Republican ɗin da suka nuna adawa da buƙatar da ya miƙa wa majalisar ta maido da haramcin da aka saka kan amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu, waɗanda da irinsu aka yi amfani a hare-haren biyu da suka auku. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce shirin Biden na kashe dala biliyan 37 don samar da tsaro a Amurka da aka wa laƙabi da Safer America zai taimaka wajen kare rayuka ya kuma sa al'ummomi suna zama cikin walwala. Kafin mu karkare shirin, ga wannan sakon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamada wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo.
Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin na Duniyar Amurka na wannan mako, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Bidakuswara da ta hada asalin rahoton, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.